Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a. Ki gabatar da Indaranka. Wasu matan aure sun koka bisa yadda suke zargin an yi musu fincen naira miliyan 3 daga cikin gadon mahaifinsu. Kuma suka ce ana hana musu kuɗin yi wa ɗan uwansu magani daga gadansa. Amma kuma suke zargin an baiwa wani bashin sama da naira miliyan guda daga kuɗin nasa. Abin nema ya samu wai matar falke ta haifi zai. Wasu matasa da suka shigar da ƙwaya cikin harabar izuwa domin baiwa wani abokinsu da aka kai shi. Saboda laifin shaye-shaye su ma sun samu gurbi a wannan hukuma ta hizba. Hukumar gidajen yara ta ƙasa da ta rikiɗe ta zama gidan gyaran tarbiyya ta ce za ta ɗauki mataki akan duk wani dogarinta da aka samu da hannu wajen tserewar 'yar fursunan nan da ake zargi da satar yara, duk da cewar an kamo ta a fan shekara. Za mu kawo muku wasiƙar mu takaice, tunda dai yau take Laraba, ita ce ma za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Shirin namu a yau zai faro ne da wani al'amari na neman haƙƙi, wanda za mu fara shi a yau mu kuma ci gaba da ɗorawa har zuwa lokacin da gaskiya za ta bayyana. Wasu mata ne 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Abdullahi, wanda ya koma ga mahaliccinsa ya bar 'ya'yansa da dama. A cikinsu ne ma akwai wasu mata hudu da suke ɗaki ɗaya da kuma ɗan uwansu guda ɗaya namiji wanda ake da lalura. Kuma lokacin da aka yi rabon gadansu sai aka bar gadan shi wannan ɗan uwa nasu marar lafiya a hannun kotun musulunci da ke Shawuci. Domin idan wani abu ya taso a dinga zuwa kotu ana karɓar abin da za a kashe masa, gudun kada kuɗin su faɗa hannun miyagu. Sai dai waɗannan 'yan uwa waɗanda su ne ke kulawa da ɗan uwan nasu sun ce a duk sanda suke buƙatar wani abu daga cikin gadon wancan ɗan uwa nasu domin yi masa hidima ta rashin lafiya, akan ɗauki lokaci ana kulle kuciya da su kafin a basu wannan kuɗi. Suka ce amma abin mamaki, sai ga shi kwaɗam suna zaune sai suka ji ɓurum alade ya shigo. Kuma da dubawa sai suka ga an ɗauki naira miliyan guda da rabi daga cikin kuɗin ɗan uwan nasu. Da suka tambaya kuma sai aka shaida musu cewar wani babban alƙali da ke da alaƙa da su aka rantawa wancan, kuma har yanzu ba a dawo da wannan bashi da aka ce an ci na maraya ba. Waɗannan mata suka ce a kwanakin baya ɗan uwan nasu ya samu lalurar karaya ana yi masa magani, amma da ƙyar ake ba su kuɗaɗen zuwa asibitin. Domin akwai ɗaya daga cikinsu ma mai suna Mabaruka, wacce har kurkuku aka kai ta biyo bayan kuɗin da ta nema na zuwa asibiti, wanda ta je nema ƙarshe aka samu mushkila a kotun har ta kai alƙali ya tuhume ta da raina kotu har sai da ta kwana a kurkuku. Don haka take mamakin to ina batun wancan kuɗi da aka ce an ranta naira miliyan guda da rabi. To ba wai batun wannan kuɗi naira miliyan guda da ake zargin an ranta a wani ba, hatta yadda aka gudanar da rabon gadon nasu ma ya jawo ruɗani. Domin sun ce yayin rabon an cirar musu naira miliyan guda, wacce aka ce wai kuɗin kaiwa da komowa ne, sai kuma wata naira miliyan biyu wacce suka ce wai kasafin kotu ne. Amma sun ce ko takardar tsire ba a basu da sunan rasiti ba, kamar yadda wacce ta yi magana da yawunsu Maryam Abdullahi ta bayyana.
Muna neman wata doka da ta bada damar cewa kotuna su dinga yin haka, za ta gamsar mu cewa abin da ake mana yana kan bisa doka da oda. In an cira aka ɗauka ba a ba mu wani rasiti, kawai sai da a ce mana kotu ta ɗauka a cire fasancin ɗinsu su ba mu sauran kuɗin, kuma sauran suna jira shi ma aka kuma saidawa shi ma su kuma cira.
Arilayen waɗannan marayu sun bayyana cewar akwai wani kuɗi naira miliyan guda da 700,000 da su ma dai aka cira daga asusun ɗan uwan nasu ba tare da saninsu ba. Kuma kurum sai alat suka ji da suka bincika suka yi ƙorafi, sai aka dawo da wancan kuɗi naira miliyan 1,700,000, har ma sun nuna mini alat na cirar kuɗin a ranar 20 ga watan Oktoban da ya gabata. Amma a lokacin da ita Mabaruka ta yi ta nacin bibiyar yadda aka ciri kuɗin, sai aka dawo da su a ranar 4 ga watan Nuwambar bara, shi ma dai dawowar sun nuna mini alat. Wani koke da waɗannan mata shi ma suka yi shi ne suka ce haka sake suka sake jin sabon alat na naira miliyan 6,700,000 daga asusun wannan ɗan uwa nasu mara lafiya ba tare da saninsu ba. Shi ma da suka bincika sai aka shaida musu cewar gida aka saya masa kofar na isa lokon makera, shi ma suka ce ba a sanar da su ba. Kuma da suka bincika sai suka gano cewar farashin gidan bai wuce naira miliyan 3,500,000 ba, kaga kenan a zarginsu an yi zulaƙin naira miliyan 3,200,000, kamar yadda Maryam ta yi mana ƙarin haske a madadin 'yan uwan nata.
sai muke so mu ji wace doka ce ta bada dama a ba hana yan uwan su kuɗi kotu ta zama tana da custody amma kuma a ce wani daga baya ya ranci kuɗi without our consent without our permission an dauka mun yi magana kuma ba a ba mu wanda da magana ba mai sai aka ce akwai mana arranta mun yi kokari a dada kudin dan uwan mu ya zama yana under custody an ce ba za a ba mu ba doka ce ta bada ko babarsa ba za a ba wa ba amma kuma yanzu an cire kuɗi kuma muna korafi akan gida da aka sayar masa miliyan 6.5 mun bincika gida miliyan 3 ne shi aka sayar masa miliyan 6.5
ba iyakacin korafin wadannan mata kenan ba amma mun dakata anan sai bayan jin matsayin sashin shari'a akan korafin nasu alkali Hadi shine alkalin Shawuci zamanin da aka yi wadannan abubuwa amma fa yanzu an masa sauyin gurin aiki an maida shi kotun kasuwar Kurmi dan haka ne ma a madadin sa na tattaki zuwa ofishin giran dikadi na jihar Kano mai girma mai shari'a Dr. Tijjani Yusuf ya kasai wanda yace za su binciki wannan korafi kuma da zarar sun gano alamun baragada za su kafa kwamiti sai dai kuma ya shawarci wadannan mata da su aiko da korafin su a rubuce su kuma bayyana waɗannan batutuwa musamman ma batun naira miliyan 1 da suka ce an cira ta kuɗin kaiwa da komowa da naira miliyan 2 ta ushira da sauran korafe-korafen da suke yi kamar yadda Baba Jibo Ibrahim ya mana ƙarin haske
AI a dunkule kaga duk wannan ai korafi ne da suka riga suka gabatar so mu kuma tunda yanzu muke jin abun yazo gare mu zamu bincika mu gani domin mu gano bakin zaren mu ga yanda zamu warware matsalar yanda za su tafi ba tare da sun ga cewa an zalunce su ba
jingire wannan batu a wannan turke sai mun ji matsayin ofishin giran dikadi a kai Allah ya kauta ita kuwa hukumar gyaran hali ta kasa reshen jihar Kano ta bayyana cewar ta samu nasarar tabke matar nan da ta subuce daga hannun dogarawanta lokacin da aka kai ta asibiti wannan mata wacce take zaman wakafi a kurkukun Kurmawa ta gama da rashin lafiya wanda ma ake zargin fakare tai kuma ko da aka kai ta asibitin Murtala sai ta kubce daga hannun ma'aikatan gidan yarin ta kuma arce abinta matar dai ana tuhumar ta da laifin satar yara daga Kano kuma ana tsaka da shari'a ne aka samu labarin arcewar ta shugaban hukumar anan Kano magaji Ahmad Abdullahi ya bayyana cewar sun samu nasarar tabke matar a fan shekara da taimakon sauran jami'an tsaro
to a shekaran jiya 17 ga wata a ranan ne aka same ta an same ta anan cikin Kano bata fita ba ta wajen ban shekara shi na farko an kama shi ne saboda shi yana daya daga cikin wanda bincike ya nuna ya ziyarce ta a ranan to dole aka yi tracking din shi da Allah ya sa aka same shi kuma shi ya bayyana haina kai shi yanzu an sake shi
jami'an mu da jami'an SSS da jami'an yan sanda an tura mutane duk mun duba visitors book din mu wanda suke visiting din ta sanda take an tura mutane Adama an tura Gombe an tura ai garin ta kenan duk hotunan ta da biometrics din ta ba inda ba watsa ba inda tana cikin kasar nan mun san za ta zo hannu
controller ya kuma tabbatar da cewar su kansu jami'an da ta kubce daga hannun su suna cikin garari domin za a bincika ko akwai sakaci a kubucewar tata to wannan kenan daga gidan gyaran halin kuma sai hukumar Hizba inda aka tabke wasu matasa da suka kaiwa wani abokin su miyagun kwayoyi lokacin da yake zaman gyaran hali a hannun Hizbar wakilin mu Aminu Abdu Baka Numa yana da cikakken bayani
matasan da sun fada komar Hizbar da ke karamar hukumar Fage ko da yake da sun ce magana amma suka kai masa kamar ɗaya daga cikin su yau fili inda ranka bayani
kira na yawa ya gaya min halin da yake ciki kuma ya ce musu ya bada kuɗi ba a sayan mai maganin ba ya ce da Allah in ji in samu dakta tunda saman shagon ma akwai asibiti in gaya masa halin da yake ciki maganin amai ne shine ce min ko in zo mai a cikin lemo in ka masa
shi ma da yake zargin kai wannan kwayar ya ce tabbas shine bukaci a kawo masa amma fa ba kwayar maye bace
shi wannan magani ne na amai cikin sel din da nake zargin fitayayya ranar da aka kawo ni nayi amai na baya yana kuɗi wanda ya kawo nace ga mutun da Allah ya shi mu maganin amai
Shau Tansu Isaac shine mataimakin komandan Hizba ya ce tuni suka gaito iyayensu domin daukar matakin wannan lamari
to babban matakin da aka dauka yanzu da farko shine gayyato iyayensu gaba daya sannan kuma a duba nauyin abin ta yarda zai zama za a iya maganta shi a wannan gabar koko sai an tafi gaba ta gaba
to Allah ya jujjuya mu wai gurguwa a fagen rawa mai sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a anan kuma bayan cimma matsaya a tsakanin mabiya Tijjaniya da Izala akan wani fili a yankin Kwaciri karshe dai gwamnati ta karbi filin ta gina asibiti tare da baiwa bangarorin diyar naira miliyan 7 domin rabawa tsakanin su. Hakan ne ma yasa mabiya dariƙar Tijjaniya a yankin suka yanke hukuncin yin amfani da wannan kuɗin diyya domin samar da gadaje da fada da wannan asibiti da aka yi a yankin su. Malam Habib Madabu shine ya bayani a majalisun waɗanda suka yi wannan abin alheri.
Muna farin ciki da murna da Allah ya kawo mu wannan waje da niyyar faɗaɗa wannan wato asibiti mai albarka wanda amfani ne na kowa da kowa. Muna godiya ga shi wanda ya jagoranci jajirce shi ne mai girma ce aman Alhaji Ibrahim Abdullahi Shehi da mai gidansa tsohon kakakin majalisar jihar Kano Alhaji Abdullahi Atta. Na san waɗansu suna tunani daban, ita lafiya ta haɗa kowa da kowa.
Shi ma nasa ɓangaren Ali Abubakar Sani Gambo, kansilan lafiya na ƙaramar hukumar Fage, ya yi bayani a madadin shugaban ƙaramar hukumar ta Fage.
Na wakilci shi mai girma shugaban ƙaramar hukumar Fage, Honorable Ibrahim Muhammad Abdullah Shehi, wajen aza harsashi na faɗaɗa wannan asibiti mai albarka. Kuma kamar yadda kake gani, wannan aiki ba aikin gwamnati bane ba, aiki ne wanda al'umar wannan unguwa musamman dattijai da shugabanni na ɗariku na sufaye da ake da su ka aika mana da goren gayyata domin mu zo mu gane wa idan mu.
To Allah ya kai mizani. Shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano Ismaila na Abba'a Fakalla ya bayar da wa'adi ga jarumin nan Baban Cinedu da ya janye kalamansa da yake zargi an bai wa A Fakallan wasu kuɗi a matsayin tallafawa wata ɗiyar marigayi Rabilu Musa ɗan Ibro domin yin aure, amma kuma ya karkatar da kuɗin don haka ake nemansa da ya tabbatar da waccan magana idan akwai shaida, idan kuma babu ya fito ya janye, idan ko ya gagara janyewa to ko zai fuskanci kuliya. Barista Abdullahi Ƙaraye shine lauyan A Fakalla ya kuma yi na ƙarin haske akan wannan jan kunne da suka yi wa shi Baban Cinedu.
Kenan zai kawo hujja an yana da ita. Kusan ba shi da hujja. So da haka sai muka buƙaci Alhaji Ismail A Fakalla sai umurce mu da mu buƙaci shi wanda ya yi wannan zargi ya janye tunda ba gaskiya bane cikin awa 24.
To ma jima gani wai an binne gatima da rai. Allah ya kyauta. Kamar mu daga wasiƙar mu ta kai coga takardar neman taimako da wani bawan Allah mai suna Idrisa Ibrahim wanda ke fama da lalurar ciwon mafitsara kuma ana neman naira 40,000 domin yi masa aiki. Kuɗin da yace ba shi da su ba shi da dalilin su, kuma yace da kare yake yin bacci nan aka yake roƙon bayan Allah a taimake shi a ceto rayuwarsa. Sai kuma wani bawan Allah shi ma da asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam wanda za a yi wa aiki akan naira 60,000 yace shi yana da 40,000 naira 20,000 ciko kawai yake nema. Shi ma yake roƙon ku bayan Allah a taimaka. Yanzu kam ga Yusuf Ali Abdullahi ya shigo dauke da wasika sa ta kaicu.
Wasika kaicu ta wannan rana ta fito ne daga wata mata wacce ta nemi a saka sunanta. Tace a gaskiya yanzu kasuwannin bokaye da ƴan tsubbu ta bude a fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya. Domin kuwa a cewarta ta sha mamaki lokacin da ita ma ta je wannan gida domin gaya wa boka buƙatarta, inda tace ta ga yara da manya da matan aure da ƴan mata da galibin al'umma suna ta bibiyar bokaye. Inda tace hakan ya sanya ta fara jin tsoro a zuciyarta kan cewar galibin al'umma sun maida duba da tsafi kamar sana'a. Inda tace ita ma ta je, to amma dai matsalar da takaita shine shi boka ba ta magani da yadda za ta janye hankalin mijinta da kan kishiyarta. Nan fa boka izo mata da wasu tsare-tsare na cewar sai ta ba da kai boriya hau, wato dai abin nufi sai ta saki jiki sannan kuma zai ba ta magani kuma daga nan maganin zai fara. Inda wannan mata ta yi tsallan baɗaki tace ba ta yarda da haka ba, kasancewar asalinta ta fito ne daga gidan malamai kuma iyayenta sanannu ne, dan haka ta ki ba da kai buriya ta kuma dawo gida abinta ta kuma ce hakurar da ta yi ya zame mata alkhairi domin kuwa cikin ikon Allah yanzu al'amura sun gyaru. Dan haka ta ce tana kira ga al'umma da a dawo da kabiyayyar zuwa gidajen bokaye musamman ma mata da ma sauran al'umma, tunda ta ce galibi ta ga ƴan mata, ta ga samari, ta ga matan aure, ta ga kuma alhazan birni suna ta bibiyan bokaye. Dan haka take kira ga al'umma da kyale bokaye a zo a kama Allah.
To gani ga wani dai an ce ya ishi wani tsoron Allah. Dika kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe, amma da dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdullah, Aminu Abdi Bakano ma, Zinnira Garba Baban Ladi, da kuma Salisu Ahmad Yarenya da ya sarrafa na'urar sada da ku, da taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.